Gold Coast Constabulary was Hausa, and so if you remember, when they were marching, they had this song, Yai Wawa, Yai Wawa, Sergeant Major, Yai Wawa, Kukoresi, Yai Wawa, Yai Wawa.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama kenan, yayin da yake jawabi a taron bikin ranar Hausa ta duniya, wanda aka gudanar a harabar majalisar dokokin Ghana da ke birnin Accra. Yana bayanin harshen Hausa da dakarun soji ke amfani da shi a lokacin Gold Coast, kafin Ghana ta samu John Mahama ya kara da cewa,
the people of Hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation.
Al'ummar Hausawa sun ba da gudunmawa kwarai wajen ci gaban kasar mu tun daga lokacin da aka fara shiri har zuwa lokacin haihuwar kasar mu Ghana. Hausawa sun taka rawar gani mana misaltuwa a yakin neman yancin kasar Ghana. Bukin ranar Hausa ta duniya na burin hada kan al'ummar Hausawa a duk inda suke a fadin duniya tare da yada al'adun gargajiyarta. Bukin wannan rana a birnin Accra ya tabbatar da hakan, domin an baje kolin al'adun Malam Bahaushe, inda 'yan tauri da masu rawan ƙorosu da mahaya dawakai suka ƙayatar da filin taron. Wasu daga cikin sarakunan da suka halarci wajen sun bayyana ra'ayinsu game da bukin wannan shekarar.
Sunana Muhammad Ali, kuma ni ne president na hadin kan wasa da wasan duniya baki daya. Wannan buki shekarar nan gaskiya yayi kyau sosai. Wanda kasa ne al'ummar Hausa muna neman hadin kai. Wannan ranar Hausa yana kawo mana dankon zumunci da hadin kai.
Sarkin Anya kuma jami'in hulɗa da jama'a na majalisar sarakunan zango na ƙasa, Alhaji Jibril Sisi.
Wanda ya fi kayatar da ni na kuma ji daɗi shine maganar tsohon shugaban ƙasa ya nuna wa Hausawa matsayinsu da kuma waɗanda ba su sani ba, ya nuna musu muhimmancin Malam Bahaushe, tarihin Malam Bahaushe, cewa ashe ƙasar nan ba ta ma samu ƴancin kai ba sai tare da Hausawa. Kuma irin rawar da a zo a gani da Hausawa suka taka ga samun ƴancin kai, to ya ishi Bahaushe ya sake kansa a cikin wannan ƙasa ta Ghana, ya sake jikinsa kamar ragawa.
Magajiyar sarkin Hausawan Nima, Hajiya Azumi Ibrahim.
Taro ya yi kyau, mun kuma samu kara sosai ga ankarawan, ga kabiru ba wanda bai so ba, alhamdulillah. Kuma former president mu ya mana wani magana, ya ce kayi wawa tonin kakanninmu da suka zo suka yaki Ghana, su suka kawo wannan wakokin Hausa, suka zo suka sa Ghana, sai sa Hausa a Ghana ba wasa bane.
Tsohon shugaban kasa John Mahama bai kammala jawabinsa ba, sai da ya dan taba Hausawa.
Jama'a kamun dai in zauna, kun sani Gonjawa da Hausawa akwai wasa tsakanin kemu. Saboda Hausawa suka zo, first community da suka zo suka zauna shine Salaga, sai akwai Gonjawa kuma wurin. Gonjawa na da imamai, tuna da Muslims da ake kira Sakari, ko abukanin wasa mu, kar tashin hankali ya zo ciki. Wani imam ya fito Nigeria ya zo Hausa, sai an ce buban imam ya zo, don shi imam Gonjawan da ke duba masallacin ta ce an ce wani buban imam ya zo, to shi dai na bashi hanya shi ya yi sallah. Sai aka kira imam Bahaushe, wato zo ka ci gaba mu yi sallah. Wallahi sai ya yi sallah, ga kowa ya ji dadi, kana kokari mun ji dadi sallanka, wai ai kun yi sa ma ban yi alwala ba tukuna.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.